بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة العالمين. cikin shama'ilul muhammadiyya cikin babu ma ja'a fi idami rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu ne da cikin miyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi 33 ne su cikin tsakiyar shimiki. Hadisi na 160 a littafin gaba da al-imamu tirmizi rahimahullahu ta'ala ce haddathana wasil ibn abdullah حدثنا محمد بن فضيل عن ابي هيان التيمي عن ابي زرع عن ابي هريره قال يكي چوا اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلهمن ان زوما منزل الله صلى الله عليه وسلم ده ناما فرفع اليه الزراء سي اغا دغو مشي زراعي na dabba wa kanat tujibuhu ya kasance zira'i dama ya burge shi a cikin nama fana hasamin ha sai tizga daga ciki annahasu shine tizga ta nama. Hadisi na gaba al-Imam Tirmidhi da sanadin shi zuwa Ibn Mas'ud yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu huzira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zira'i a cikin nama ya hiburge shi. Kala sai ce wa summa fi zira, sai aka mishi sammu cikin zira'i, cikin zira'i aka sa dai. Me yasa da malami asiri da mai wannan zai bincika wannan nan me yake so cikin abinci sai a sa mishi a ciki. Wa summa fi zira, aka sa mishi sammu, sammu shine dahi, da Hausa da ake cewa sammu dahi kawai ake nufi, ba Hausa ba Hausa bace Larabci. Wa kana yura anna al-yahuda sammuhu, ana ganin cewa Yahudawa sune suka sa mishi dahin wannan, suka sa mishi sammu wannan. Yahuda la'anatullahi alaihim, tun zamanin annabi sai duk annaban Allah sun yi ta nuhasa da sharri, haka nan kowane zamani sune masu Allah ya jarauci al'umma da su. Hadisi na gaba daga Abi Ubayd qala yake cewa da baktul annabi sallallahu alaihi wasallam kidaran, na dafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam tukunya guda ta abinci ta nama. Wa kana yujibu huzira, ya kasance zira'i yana burge shi. Fa nawalat huzira, sai na bashi zira'i. Aisha ta ga mu gaba dalilin da ta sa yake son zira'i. Summa qala, sannan sai ya ce mata nawulun ni zira, bai komu ni zira'in nan. Fa nawaltuhu, na bai kama shi. Summa qala, sannan ya ce nawulun ni zira, bai komu ni zira'i. Qultu, nace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, wa kamli shata min zira, akuya kuma zira'i nawa gare ta. Fa qala, sai yace wallazi nafsi biyadi, mana ya kare ni kuma yace a karo mishi. Yace wallazi nafsi biyadi, na rantsa da Allah da raina ke haunin shi. Law sakatti, da ace kin yi shiru lana walta ni zira, da kin karo mun wani zira'i ma da auti duk lokacin da na kira. Ma'ana da ta meka abin zuwa ga dabi'a da zahiri sai ya kare, amma da ta kyare ta yi ta bekowa za ta yi ya kare. Da abin da ya kasance mu'jiza ne ko karama ne, to in aka sa dabi'a a ciki sai ya zama na ya an yi anhwani, dabi'a kuma ta yi anhwani ta bata karama, kamar yadda abin nan wani sha'ir da yake ɗakin su take cewa bai kusan bai gushe ba, ina ta fasa mana abinci a ciki har sai da na auna shi, ina auna sai ya kare. Na gaba daga Aisha radiyallahu anha kala take cewa ma kana zira'u habbul laham ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam zira'i ba wai dan ya kasance shine naman da yake so ba, walakinahu kana la yajidu laham illa gibban, sai dai ya kasance bai samun nama sai gehe sai katari. Wa kana ya'julu ilaiha, sai kasance yana gaugawa in an dora ayi gauga a kawo shi. Li annaha a'jaluha nudjan, saboda shi yake gaugawa da huwa, kenan shine sirrin da yasa yake son zira'i, saboda an dora ya jima bai ci ba nama, sai zamanin shine zai gaugawa da huwa a kawo mishi. Hadisi na gaba daga Mahmud ibn Gailan yace daga Mis'ar yace sami'tu shaykhan min fahamin, naji shaykhu malamin mu daga cikin faham qala, yake cewa sami'tu Abdullah ibn Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna atyibul lahmi mafi kyan nama, mafi dadin nama lahmu zahir, shine nama na gadan baya. Me yasa? Saboda shi yana da gurin da kazamta bata taba shi, ko kwanci dabba ta yi wannan gurin kazamta bata taba shi har kullum. Hanni bin Abi Mulaika an Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal idamul khall, ma dallada miya ta kasance miya ce ta al-khallu, nauyi ne miya da suke yi. Ani sha'abi an ummu hani qala, take cewa al-khallu a larabci yanzu ana kiran shi da vinegar, al-khall ake kiran shi, amma nan ba shi suke nufi ba. Da khala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, sai annabi ya shigo gare ni sallallahu alaihi wasallam yace a inda ke shehun a wajenki akwai wani abu? Fa qultu, sai nace la, babu komai na abinci, illa khubzin, yabusan sai waina busassa, wa khallun, da kuma miya khall. faqala sai ce hati kawo shi ma afkar baitun min udum fihi khal wani gida ba zai taba yin talauci ba matakar cikin shi akwai miya ta alkhallu ana abi musa al-ash'ari anan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadlu aisha ala nisa'i fifi kun da aisha ta ma sauran mata gaba daya ka fadli sarid kamar farala ce ta abincin saridu ala sa'ir da ma kan sauran abinci asarid shine asayhu al-khubzul ma'dum bil maraki ita ce khubza wanda aka mata miya ta romo khubza ce ko kuma buredi ne ko waina ce da miya romo annahu sami'a Anas ibn Malik yaqulu yana cewa nan bayani ne akan fifikon Aisha kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlu aisha ala nisa'i ka fadlu saridi ala sa'ir da'am kamar yadda ya gabata an abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya rada shi annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawrin aqidin yaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci min akali thawr aqidin dan ya ci daga wani gunsire na abin na ciku ya ci gunsire na ciku annabi alaihi salatu wasalam sai yayi arwalla saboda wannan summa ra'ahu akala min katifi shatin sannan sai ya ganshi yayi arwalla da daga wani abu da ya ci na kafada ta karamar dabba ya ci nama na karfa ta karamar dabba summa salla sannan yayi salla wala mai tawadda bai yi arwalla ba yake nuna cewa sai an saki arwalla kuma na harkon ma wancan suke bayyana cewa ba dan yana warwar arwalla yace ba saboda dai wani abu can ya arwalla ta ware ko kuma jaddada ta ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi arwalla ta kare ba yake maimaita ta ne yace alwudu alwudu nurun ala nur arwalla bisa arwalla haske ne bisa haske Anas ibn Malik kare yake cewa aula ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi walima ga safiya bi tamrin wa sawiqin da dabino da abun nan da biskit yaga abinda ya kasance shine aka yi walima ta annabi alayhi salatu wassalam ana so ta kasance tsakatsakiya ce walima ta aure ko mun wadata mutum ba a so ayi alfahari ya zo cikin muktasar Allah mashi rahama yana ambatan walima cikin sha'anin abun nan sha'anin aure walima ta aure yace idan mutum an kira shi walima yaga cewa da abubuwan alfahari cike kada shi walima ta Allah da annabi ita ce za a kira mutum ya amsa kiranta na gaba ya ba shi ba in ya zama na shirme ne inda bai da tushe ne da asali dan asali inda kayan kada kada da wake wake ma an haramta ma kai shi in ta kadaita da duk wani abin da ya kasance mamnu ne a shari'a na gaba haddathani al-Husayn ibn Muhammad al-Basri har zuwa maulana Ali ibn Abi Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haddathani Ubaydullah ibn Ali an jaddatihi Salma an al-Hasan ibn Ali wa ibn Abbas wabin Ja'far atauha sun zo mata fa qalu laha suka ce mata isna ila na da amanki aikata maki mana abinci mimma kana yujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda yake burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai husainu akala hu kuma yake kyautata cin shi fa qala take cewa ya bunai ya kai dana la tastahihi al-yawm yau ba zaka yi sha'awar shi ba qala sai ce bala hakan isna ila na zan yi sha'awar shi ma'ana ke da yake aikata mana abinci kala sai ce fa kamar ta tashi fa akhadha shay'an min sha'ir sai ta tashi ma'ana annabi alayhi salatu wasalam bayan bayyana ne bayya gurin sai yazo suka taho suka ce mata imamu abinci irin abinci na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake burge shi to zamani ya canza bayan annabi ya bar duniya ne abincin ya sauya tace ba zai burge ka ban an yi fada hana ju sai samu sha'ir ta nika shi summa ja'alatu fi qidrin ta sanya shi cikin tukunya wa sabbata alayhi shay'an min zaitin tazuba mishi wani abu na mai wa daqatul furud ta yatan nan naga wannan yaji wa tawabil da kayan miya fa qarabatu ilayhi ta kawo musu fa qalat ya tace musu ha za min ma kana yujibun nabi sallallahu alaihi wasallam akalu wannan shine abin da yake burge annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake kyautata cin shi na gaba da gunubai hal anzi an jabir ibn abdullah qala yake cewa atana nabi safi manzilina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana a masaukin mu faza bahana lahu shatan sai muka yanka mishi karamar dabba fa qala sai yake cewa ka annahum alimu anna nuhibbul lahama kamar sun san cewa mu mutane ne masu san nama wa fil hadisi kissa a cikin hadisin akwai kissa sun san abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so in ya ziyarce su sai su yi abinda yake burge shi bangaren abinci da abin sha na gaba wa hadathana an jabir qala yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ni ina tare da shi fa dakhala al-mar'atu min al-ansar ya shiga wajen mace daga wajen wata mace daga cikin matan ansar fazabahat lahu shatan ta yanka mishi karamar dabba fa akala minha ya ci daga ciki duka sun san abin da yake burge shi yasa an yaje suke yanka mishi wa atatuhu bi qina'in sai ta zo mishi da wani mazubi mai rutabin wanda akwai kayan danye a ciki mazubi abinda zan azuba kayan danye su wannan su lemu su bana ne makamancin shi ake cima alqina'u fa akala minhu sai ya ci daga ciki summa tawadda'a lizuhri sannan arwalla ga sallar azhar wa salla yayi salla summan sarafa sannan ya tahiye shi fa atathu bi ulalati min ulalati shati tazo mishi da saura daga cikin sauran nama akuyan nan fa akala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa sallal asr sannan sallal asr wa mai tawadda bihi arwalla nan kenan yake nuna cin nama bai sa a ce an arwalla ta warware alwudu'u mimma masatun nar ya kasance mansufi ne na gaba daga ummul munzir kala take cewa da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena wa ma ahu aliyun tare da shi akwai aliyu wala na da walun tare da mu akwai wannan abun gakin dabino tuntuna dabino wanda an ciro shi dabinan yana jikin bawon shi sai an cira a ciki ne da walun jam'i ne na daliya muna da littafi na lugha da ake cewa daliya to daliya izqun nakhal tuntuniya ta dabino mu'allaqatun arati qala take cewa faja al rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara yana ci wa aliyu ya akulu aliyu ma yana ci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ali sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ali mahaya aliyu ma dalla ya ali fa innaka naqa kai taguwa ce qala sai take cewa wannan ya fade shi ne akan huska taraha da almiza wargi da jan mutun da ake qala take cewa fa jalasa aliyu sai aliyu ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya akulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci qala take cewa faj'altu lahum silkan sai na sanya musu asilk silk wani abu ne mai kama da salati yana kama da salati suna yayyanka shi sa cikin abinci wa sha'iran da sha'ir fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li ali yace ma ali min haza fa asib ka zubo daga cikin wannan fa innahu awfaqu laka shi ya hidacewa da kai mana ya nuna mishi abincin da ya kasance ya hi jikin shi ya hi karbuwa gare shi ya hi karbuwa shi eh na gaba daga Talha ibn Yahya daga Aisha binta Talha da Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatini faykula annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana zo mana sai ya ce indake shay gada'una wajenki akwai abincin sahi kari fa aqulu la sai in ce a qala tace faykula tace ni sa'im to azumi nake ke nuna azumin nafila ko ba a kwana da niyya ba ana iya wucewa da shi qala sai tace fa atana yawman sai wata ran yazo ni fakulta yace ya rasulullahi ma akin Allah innahu uhdiyat lana hadiya an kawo mana wata kyauta qala sai yace wa ma hiya micece qala sai tace haisun abinci ne da ake ce ma haisu shine abin nan ciku ne da mai da zuma ake gama a narka shi guri ɗaya tace wannan nau'in abincin ne amma inni asbahtu sa'iman sai yace amma ku ni nawayi gari ina mai azumi qala sai tace summa akala sannan sai yace a mai azumin nafila in ya ga abincin da yake burge shi ya karya ladan shi da ya karya ya rasa amma bai da zunubi kuma ya halitta yin haka gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya aikata akwai hadisin da yake cewa as-sa'imul mutadawwi amiru nafsi in sha asama wa in sha afdar mai azumin nafila shine shugaban kanshi in ya ga dama ya karya in ya ga dama ya yi da sashi an Yusuf bin Abdusalib bin Abdullah bin Sa'id ba a san ka dauka kin kuma daga ganka rika karyawa sai ba ma wasu cewa bai yada wani muhimmanci bai yada kima ko yara sai su gashi abin bai yada ma wani mutunci ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz sha'ir naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani guntsiri wani dan ciri guda na khubza ta sha'ir wa wada alaiha tamra sai ya azza dabino a sama sun makala sai nace hazihi ida muhazi wannan ita ce miyar wannan fa akala sai ya ci na gaba daga Anas dan Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ujibuhu suful annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana san abin da yake abin nan kwankoni na karshe abu na karshe na abincin yani ma ya buka ba adal asr abin da yake tsayawa bayan an tatsi bayan an abin nan in shi an hudda abincin kamar roman da za a bari a kasa qala abdullahi yake fassara mana asufi yace yani ma baki min at'am yana nihin abin da yayi saura na abincin shi wannan littafin yana da sharhi al-Imam wannan ya mushi sharhi jam'ul wasa'il fi sharhi shama'il al-Imam Mulla Ali al-Qari rahimahullah ta'ala wanda ya ma ashfa sharhi shi ya mushi sharhi sharhin shi yana da kyau sosai jam'ul wasa'il fi sharhi shama'il shama'il Muhammadiyya.